Songs.com.
Kina tikin raina jinina da nake zan so ma